I'm a brass band, I'm a harpsichord, I'm a clarinet, I'm the Philadelphia Orchestra, I'm the modern jazz quartet, I'm the band from Macy's Big Parade, a while Count Basie blasts, I'm the bells of St. Peter's in Rome, I'm tissue paper on a comb. Somebody loves me at last. I'm Yasha Heifetz, also Horowitz, a while Count Basie blasts. I'm the bells of St. Peter's in Rome. I'm a tissue paper on a comb, and all kinds of music is pouring. Somebody loves me at last. Shaka da ga da 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 da